madin ali kawo shi wasa sina kallo zaka ci gasa kaga mai dati dai da matasa kishi al'umma ke ta kiran sa kaga manya tara jama'ar sa hai ahmadi zauna da shirin ka
da dan alu
ai allah ne ka sare ka
sun nuna na banza nemu to sau kwata
baki na yamun gane mu mun dauki tabbas na gaske mun bar bata kila
Ah,
kuma in ma zalle zalle zakai dan zagayo amadu dan ali ya bukar kuma kai koyo aiwa muku ne ya fada ba za mu ki zancan sa ba
amadu dan ali sokoto
tafiya ta tafi
ka zama banna sokoto magana na gaba
a can ma naji jami'ar sahar wasu sun furfuce haye mata ku zo da shi ka ku yi bakaci kin karawar dandali a yau don wakar ku ce to baga mai ba mu wanda ba zai guje mu ba
amadu dan ali sokoto
tafiya ta tafi
in ka zama banna sokoto magana na gaba
ga wasu fasal suna ga an tare karfu ba sun ga ogan su wai suna amma ba su san shi ba suna ce wai yayi dagen kafa neman shugaba to bana mu dan agulla ba zai mulke mu ba
amadu dan ali sokoto
tafiya ta tafi kwatance to yayi fice
amadu dan ali sokoto
tafiya ta tafi
in ka zama banna sokoto magana na gaba
na kashi ke bada kana gaje illar gadi ya waje duk surute suna ta yin komai gurguje ko kamfen din suna ga ya kara ne dai kaje ba mai kati ciki ba sa iya zafar sa ba
amadu dan ali sokoto
tafiya ta tafi
in ka zama banna sokoto
music at houseofsongs.com.